This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirin a yau Litinin ta farko a watan Maris shekara ta 2025. Da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Maryam da muhimman kanin labarai.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. Wani kamfanin ƙasar Faransa da ke ƙera wani muhimmin ɓangaren na'urorin aikin soja da ke inganta gani da daddare a yau Litinin ya sanar da cewa zai gina sabon kamfani a Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanya sabon haraji a gobe Talata akan kayayyakin da Canada da Mexico ke shigowa da su Amurka. Sai dai sakataren ma'aikatar kasuwancin ƙasar ya ce ba lallai harajin ya kai kashi 25 cikin 100 ba.
Kanin labaran kenan. Bayan katin farko na labaran, za mu nufi jamhuriyar Niger inda aka yi jana'izar sojoji 11 da aka kashe a ƙarshen mako a wani kwantan ɓauna da 'yan bindiga suka kai. Sai kuma batun tallafin ayyukan jin ƙai a ƙasashen duniya da ke ƙara jan hankalin al'umma bayan janye ayyukan cibiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka.
Tabbas idan har ana ba wa hukuma kuɗi, wanda suke ba da wannan kuɗin suna da haƙƙin su san me aka yi da kuɗin a ina aka yi kuma shigar da shi.
Kamar kowace ranar Litinin a shirinmu na rana, baban gida Jibrin zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda a yau ya taɓo batun sake tsarin ilimi na ƙasar Ghana da ake shirin yi da kuma gudunmuwa da masu hali baiwa ke bayarwa ga fannin ilimi a Najeriya. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel, sai kuma nasiha Ramadan. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka, kuma ya yi imanin cewa zai iya gyara dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban Amurka Donald Trump. Da yake magana da manema labarai bayan wani taro da shugabannin ƙasashen Turai a Birtaniya, Zelensky ya ce yana tunanin ita ma Amurka tana a shirye ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan, amma tana buƙatar lokaci don nazarin wasu abubuwa. An sa ran ɓangarorin biyu za su rattaba hannu akan yarjejeniyar a makon da ya wuce, a lokacin da Zelensky ya kai ziyara fadar White House, amma shirin ya wargaje bayan muhawara mai zafi da aka yi tsakanin Zelensky da Trump da mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance a yayin tattaunawarsu. Zelensky ya faɗa a jiya Lahadi cewa Ukraine ta dogara ne ga tallafi daga Amurka a yakin da take yi da mamayar Rasha shekaru uku kenan. Wani kamfanin ƙasar Faransa da ke ƙera wani muhimmin ɓangaren na'urorin da ke inganta gani da dare da wasu ƙasashen ƙungiyar NATO ke amfani da su, a yau Litinin ya sanar da cewa zai gina sabon kamfani a Amurka, a daidai lokacin da ake yin kira ga ƙungiyar NATO da ta ƙara kashe kuɗi a fannin tsaronta. Kamfanin Exosense ya ce ana sa ran sabon kamfanin da zai gina a jihar Massachusetts da ke arewa maso gabashin Amurka zai fara aiki a shekarar 2027, kuma wannan na zaman wani bangare na saka hannun jarin dala miliyan 21 don faɗaɗa ayyukan kamfanin a Turai. Sake dawowar faɗace-faɗace masu zafi sun nuna mahimmancin samun damar iya yin aiki sosai da daddare na taimakawa matuƙa a fagen daga, a cewar kamfanin a cikin wata sanarwa. A makon da ya wuce ne kamfanin Exosense ya sanar da cimma yarjejeniyar bada kwangilar yin tabaran inganta gani da daddare da wani kamfanin ƙasar Finland wacce mambar ƙungiyar NATO ce. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanya sabon haraji a gobe Talata akan kayayyakin da Canada da Mexico ke shigowa da su Amurka. Sai dai sakataren ma'aikatar kasuwancin ƙasar Howard Lutnick ya faɗa a jiya Lahadi cewa ba lallai harajin ya kai kashi 25 cikin 100 ba. da yake hira da shirin Sunday Morning Futures na gidan talabijin din Fox News. Lutnick ya faɗi cewa za a sanya haraji a ranar Talata akan Mexico da Canada, amma shugaban ƙasa da jami'an sa ne za su yanke shawarar takamaiman yawan harajin. Kalaman Lutnick sun bayyana alamar farko da ke nuna cewa watakila gwamnatin Trump ba za ta sanya harajin kashi 25 a cikin 100 da ta sanar a makon da ya gabata ba akan dukan kayayyaki daga Mexico da kuma kayayyakin da ba na makamashi ba daga Canada. Tana mai cewa har yanzu makwabtan kasashen na Amurka guda biyu ba sa yin abin da ya dace don dakile kwararar miyagun kwayoyi zuwa Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kama da la an jima kaɗan Maryam za ta shigo da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Niger, inda aka yi jana'izar sojoji 11 da suka gamo da ajalinsu a wani kwanton ɓauna da 'yan ta'adda suka kai cikin ƙarshen mako, kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Cikin yanayi mai cike da alhini aka gudanar da jana'izar sojojin Niger 11 da suka gamu da ajalinsu sakamakon wani harin kwantan bauna da wasu 'yan ta'adda suka kai kan sojojin kasar. An kai su makoncinsu ne a wata makabartar musulmai da ke gabashin garin Agadez. Jana'izar ta samu halartar manyan hafsan sojojin kasar Niger tare da sauran hukumomi. An kashe sojojin ne a ranar Juma'ar ta gabata a yankin Ekaide Malan da ke cikin jihar Agadez a arewacin Niger kusa da iyaka da kasar Algeria. Ƙungiyar ta'addanci ta Jinim da ke da alaka da Al-Qaida ta ɗauki nauyin kai harin. To sai dai masana harkokin tsaro irin su Alkasun Mato na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta sake salon yadda take yakar 'yan ta'adda da kuma basu isassun kayan aiki.
Matakin da za a daukawa, kayan aiki ne za a kara musu, drone ne kamata a kai musu shi, lissafi na da suke yi a bar shi yanzu. Kowace mission ta fita ya kasance ana biye da ita kamar rakumi da sawon shi, ba wagga communication ta radio kadai, a kowane lokaci an samu su ido. Ya kasance kuma kana da kayan aiki, kuma ya kasance ba kullum ba kana kwance, kullum kana bisa shiri. A yanzu kid ya sake a sake rawa, yanzu Nijar a kowane lokaci ya kasance tana bisa shiri, ba wace a ce a kwance hankali, a bisa shiri.
Sojojin Nijar da ke kusa da iyaka da ƙasar Algeria na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga da ke ɗauke da makamai, lamarin da ya sa hukumomi a Agadez kira ga al'umma da su ba da gudunmawar da ta dace domin kawo ƙarshen matsalar. Bukari Riba, shugaban da'irar yankin Ciro.
Zaman lahiya ya shahadi kowa, ya kamata a cikin zamanin da muke ciki mu tashi gaba ɗaya, mu zauna tsintsiya, murmuki guda, mu zama kowa soji ne, tunda kowa kare ƙasar nan ya shahishi. Ya shahi kowa, ne kowa soji ne, duk abin da ka gani bai dace ba ka faɗi, kai baka yi makan kafi da mai ka faɗi makuma. Wani ya zo da muguni, wani na faɗin tabakin shi da bai dace ba, duk ya kamata a faɗi ma mutane, a faɗi makuma ta ɗauki mutane. Yau ƙasar da muke ciki zaman lahiya na shi mai gaba, kuma shi ne makwabtan mu suke so na fari, don saboda shi da lahiya ake samun ci gaba.
Ƙasar Nijar da ƙawayenta Mali da Burkina Faso sun kafa rundunar haɗin gwiwa mai dakaru 5,000 domin magance matsalar rashin tsaro a yankin. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki.
Isra'ila ta hana manyan motocin agaji shiga Gaza a jiya Lahadi, a daidai lokacin da takaddama ta zafafa akan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma, wacce ta dakatar da fadan da ake yi yankin makonni 6 da suka wuce, yayin da Hamas, kungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda, ta yi kira ga masu shiga tsakani na Masar da Qatar da su sa baki a lamarin. Masu shiga tsakani daga Masar da Qatar sun zargi Isra'ila da take dokokin jinkai ta hanyar amfani da yunwa a matsayin makami, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a baya cewa ya amince da wani ƙuduri da jakadan shugaban Amurka na musamman Steve Witkoff ya gabatar na tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a Gaza don watan Ramadan da kuma bikin Idin Faska na Yahudawa 'yan sa'o'i bayan karewar wa'adin matakin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta da aka rattabawa hannu a baya. Nan take dai Amurka bata ce komai ba akan batun, a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Ma'aikatan kashe gobara kimanin 1,700 ne ke gwagwarmayar kashe gobarar daji mafi girma da aka gani a Japan cikin shekaru 30, a cewar jami'ai a yau Litinin. yayin da har yanzu ake ba mazauna yankin kimanin 4,600 shawarar sabawaran. Mutum ɗaya ya mutu a makon da ya wuce sakamakon gobarar a yankin Iwate da ke arewacin ƙasar bayan ƙarancin ruwan sama da aka samu da kuma yanayin zafi mafi muni da aka fuskanta a shekarar da ta gabata a faɗin ƙasar Japan. Gobarar da ta tashi a kusa da garin Ofunato ta kona sama da hekta 2,900 tun daga ranar Alhamis ɗin da ta wuce, a cewar hukumar kashe gobara a yau Litinin. Ma'aikatan kashe gobara daga yankuna 14 na Japan, ciki har da sassan Tokyo, yanzu haka suna can suna kokarin kashe gobarar. Haka kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda 16 ciki har da na soja su ma suna can suna kokarin kashe wutar.
Agada Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun tallafin da cibiyoyin agaji ke badawa ga masu matukar bukata a kasashen duniya, batun da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma da kuma samun sabanin ra'ayoyi akai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ya samu tallafin kimanin dalar Amurka miliyan 12 a shekarar ta gabata daga tarayyar Turai don agazawa wurin ciyar da iyalan da ke cikin ja'ibar yunwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya, da ma samar da wasu nau'uka na tallafi a yankin da tarzoma ta kasara. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a nan Abuja a wata sanarwa da ya aiko mana na nuna shirin ya kashe kimanin euro miliyan 6,500 wurin ciyar da mutanen da rikici ya rutsa da su a wannan shiya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin ceto rayuwar wasu mutane da masifar yunwa ke dab da kai su barzahu, ta hanyar samar musu da abinci mai gina jiki ga waɗannan bayin Allah da yawansu ya kai miliyan 1,400 a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Kar Majalisar Dinkin Duniyar na nuna waɗannan rukunin mutane ci gaba da rikicin Boko Haram, sauyin yanayi, tsadar kayan abinci da kuma fatara ne ta yi musu kamun kazar kuku da hakan ya jaza iyalai da dama ba sa iya samun abinci. To shin wane tasiri wannan tallafi ke yi ga mutanen yankin arewa maso gabas? Malam Suleiman Mahir wani ganau ne ba jiyau ba.
Ayyukan World Food Program suna warware matsaloli da yawa musamman ga mutanen da suke cikin halin kakanikai. Idan za a koma baya da shekarun baya lokacin da aka fara koro mutane da garuruwansu suna dawa Maiduguri ana kafa kam, to a wannan lokacin su kungiyar WFP suna zuwa suna ba mutane, tunda mutane daga lokacin isowarsu ba su samu nutsuwa ba, to suna dafa abinci suna rarraba abincin a dafe ana basu, wanda daga baya kuma bayan mutane sun nutsu sun zauna a wuri ɗaya sai aka fara raba musu ɗanyen abinci da su mai da su shinkafa su hatsi su dawa ana rabawa ana basu, to don su dafa da kansu. To idan ka duba wannan yanayin a lokacin da mutum ya baro duk inda yake da abin da yake ya baro shi a can, in ya zo iya abin da yake bukata wanda zai sabin din rayuwarsa wanda zai ceci rayuwarsa yake bukata, to kuma sun samar da wannan.
To sai dai kuma sauran shugaban shirin haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da tarayyar tu don raya arewa maso gabashin Najeriya wato NIZAP, injiniya Dr. Hussaini Hassan na mai ra'ayin cewar duk da a zahiri ana ganin wannan taimako amma falalle akwai illoli da ke cikinsa.
Illolin shi ne yana kashe zuciyan waɗanda suke da ƙwazon su nemi abincin da kansu. Na kasassu, to su dama a turance akwai wanda ake ce the poorest of the rural poor, sai dai ka basu, amma idan ka ce su yi da kansu ma ba mai yiwuwa bane, to irin wayannan din za a basu. A kawo kayan aiki domin noma a bawa jama'a su je su yi noman da kansu maimakon kawai a rika basu abinci. Wani illa tattare da wannan bada abinci shine duk lokacin da za a sayi abincin nan ta hannun al'umma manoma yana sa farashin kayan abinci abinci yana tashin gauren zabi.
Kuma duka wannan bayanan kudade da shirin samar da abincin ke yi na adadin kudaden da ya samu daga tarayyar Turai da kuma yadda yake kashe su na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce kan yadda hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID take kashe nata kudaden. Shin ko majalisar ɗinkin duniyar ta yi la'akari da hakan ne shi yasa ta fito take wannan bayanin dalla-dalla? Tambayar kenan da na yi wa masanin alaƙar ƙasa da ƙasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja.
To tabbas idan har ana ba wa hukuma kuɗi wanda suke ba da wannan kuɗin suna da haƙƙin su san me aka yi da kuɗin a ina aka yi kuma shigar da shi. Ai ko US aid da ake faɗa ba an ce duk kuɗin da aka bata suna amfani da su a taimakawa 'yan ta'adda bane in ma gaske ne. A'a, an ce a cikin wasu kuɗaɗen da suke da shi suna amfanawa 'yan ta'adda. To kaga amfanin da ya fi yawa shine amfanin da matsalolin da ake gani na yunwa na yaƙe-yaƙe na mutane suna gudun hijira da sauransu wanda ana taimaka musu. Tabbas ko a makance kake kasancewa wa'annan hukumomi suna taimaka musu. To a kan cewa ko an fara cewa akwai matsala musamman da ta Amerika, tabbas Majalisar Ɗinkin Duniya za su ba wa wato nasu hukumomin umarni cewa duk abin da kuka kashe ku sauri ku faɗa duniya ta sani.
Rahoton Hassan Maina kaina daga birnin tarayya Abuja. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan Adam. Shirin namu na yau zai leƙa jihar Kebbi da kuma ƙasar Ghana domin jin ƙoƙarin da ake yi na inganta ilimi a waɗannan yankuna. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Tattalin neman sani kowanne. A maza da mata don wajen miƙewa.
To sanin kuwa ne dai irin matsalolin da ɓangaren ilimi ke fuskanta a Najeriya, musamman ma dai arewacin ƙasar, inda gwamnati ke kira ga masu hannu da shuni da su taimaka mata wajen inganta ilimi a ƙasar. Yanzu haka dai irin wannan kira ya fara samun karɓuwa a jihar Kebbi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu na Kebbi Muhammad Nasir ya aiko wa shirin na ilimi garkuwar ɗan Adam.
Tsawon shekaru ana bayyana yankin arewa da cewa shine a baya a haujin ilimi, abinda watakila ya sa hukumomi na cikin gida da masu bayar da tallafi na ƙasa da ƙasa ke bayar da kulawa wajen taimakawa ilimi a yankin na arewa. Sai dai kuma har yanzu ilimi yana neman ɗauki don ya ƙara samun bunƙasa ta yadda arewa za ta fice daga sahun kuma baya, abinda ya sa wasu ɗaiɗaikun jama'a ke saka hannu wajen taimakawa ilimi. Injiniya Maniru Musa Jega, manajan director na MTech Global Concept da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya, ya shiga sahun ɗaiɗaikun jama'a da ke tallafawa ilimi. Ɗalibai marasa gata 450 ne waɗanda suka samu guraben karatu a makarantun gaba da sakandare, ya tallafawa da kuɗi domin su biya kuɗin rajistar karatu da na wuraren kwana wato hostels.
Sunana Isha Umar.
Wace makaranta ke?
Club Nursing. To gaskiya muna sunanin wannan tallafin zai taimaka mana ta hanyar taimakon da Allah ya yi mana, kuma ta dalilin wannan bawan Allah, saboda mu iyayenmu ba masu hali bane sosai. To kuma gashi ko da muna so mu yi karatu, in ba da irin wannan taimakon ba gaskiya karatun zai wahala gare mu. Kuma muna godiya ga gaishe Ubangijin Rahama, Allah ya saka mishi da mafificin alkhairi kuma ya bayar shi da gidan aljanna.
Sunana Awal Alhassan. Ina godiya da yadda Allah ya sa sunana shi cikin wannan tallafin. Wannan tallafin muna godiya da shi sosai, saboda zai taimake mu wajen sakewa mu yi karatu yadda muka so, saboda mu koda in aka san wannan tallafin ba lalle ne mu samu yin karatun da muka so mu yi ba. Za ka je wajen neman abin da za ka biya kuɗin da sauran sha'aninka, amma yanzu da wannan tallafin ya same mu, insha Allah za mu mai da hankali 100% mu yi karatu yadda ya dace.
Sunana Maryam Umar Wali daga birnin Kebbi.
Yanzu da a ce babu wannan tallafin, ya yanayin karatun ki zai kasance?
To ka san kuma yanayin rayuwa, maybe Allah zai so komai da wani hanya, amma dai wannan hanyar da muka samu gaskiya mun ji daɗin ta sosai.
Ina nufin kamar akwai wuya ga karatun wanda wanga tallafin zai sauka wannan wuyar.
Gaskiya karatun akwai wahala, dan kafin ma na dan juma gida, amma da naji wannan tallafin sai na sa jiki sai na zo, kuma sai Allah Ubangiji ya cishe ni, suna na ya fito a ciki. Amma gaskiya akwai wahala yanzu kuma alhamdulillah.
Sunana Abdullahi Bello Aliru. Eto gaskiya naji abun akwai matukan mamaki a matsayina na wanda baya dan kowa kuma ina bukatar yin abun amma babu dama. Sai gashi dama ta zo mini kai tsaye to dole na zan ji shock na irin mamaki haka da sauransu kuma gaskiya na yi matukar farin ciki da samun wanga abun.
Wannan ba shine karo na farko ba da wannan bawan Allah Engineer Manir Musa Jega ya soma taimakawa ilimi. To kuma ya bashi kwarin gwiwa daukar wannan matakin
wadanda ba su da karfi wanda yake sun kada makaranta secondary school amma kuma ba su iya sayen jump form ko kuma su ci gaba da karatun su zuwa makaranta ta gaba da secondary school so wannan tun amma ko a sanarwar mu mai sanarwa cewa duk wanda yake da karfi gaskiya ba ya cikin wannan gajiya din da yake muna sane da gwamnati gaskiya tana biyan kudin makaranta ga daliban jihar Kebbi so amma yawanci za ka ga cewa kamin a biya kudin makarantar ga dalibai an rufe registration to la'aka yi da wayannan da muka tallafawa duk yawanci marayi ne da kuma marasa karfi babu inda za su je su samu kudin biyan registration kamin a rufe registration so that is why muka ce to abinda kenan za mu dinga biya musu na first year idan kuma gwamnati ta biya sai su rike wannan kudin su ci gaba da amfani da su sannan kuma accommodation kuma za mu ci gaba da biya musu har illa hasukari insha Allah
masu lura da al'amuran yau da kullun a Najeriya irin su Professor Bello Bada na ganin taimakawa ilimi hanya ce da za ta taimaka ga kokarin fitar da arewa daga yadda ake kallonta na kuma baya a haujin ilimi
wannan al'amari hakikani ya bani shawa kuma ya kyautu kware da gaske da a ce mutanen mu da Allah ya sauwaka ma waɗanda suka yi shi kuɗi cikin ƴan arewa mutanen gwamnati da waɗanda suka aje da ƴan siyasa da suna kokari su yi haka da ba a yi mana kore ilimi kuma ina tabbatar maka da mun rage kiyayya kuma waɗannan yare da mun karfafa su amma kudade an bi an boye wasu kudi ko da aka dauko buhuhuwan su in an fara siyasa wata har sun yi hunhuna wasu takardun sun game da wasu wannan bai da amfani abinda ke da amfani shine abinda jama'a suka amfana da shi
to daga jahar Kebbi a Najeriya sai kuma mu tsallaka zuwa kasar Ghana inda wakilin mu Rulwan Abbas ya tattauna da Dr. Bala Sa'ad kan shirin gyaran karatu da sabuwar gwamnatin kasar Ghana karkashin jagorancin shugaba John Dramani Mahama ta kudiri aniyar yi ga dai yadda hirar ta su ta kasance
wannan nazari da aka ce za a yi na gyaran batun ilimi na kasan Ghana ba sabon abu bane wannan abin an fara tun jibature in the 60s ko 50s wato tun lokacin Gold Coast ma duka an fara wannan abin na in the 50s da yake bayan an yi tafiya lokaci kadan gwamnati da ke zama yana duba wani irin gyare-gyare ne za a yi yeso batun education batun neman ilimi ya samu bunƙasa to ga duba an yi su da wasu zobo committee su accelerated development committee da sauransu duka an yi su da wannan dai da muke ciki da gwamnati shugaban ƙasa His Excellency John Dramani Mahama yace zai yi ne kan yayi gyara wannan da review da muke ciki educational review da muke shi muke da shi especially in ka duba akwai wani abu da ake ce mai capitation grant da ake samu in ka duba akwai abin da ake ce mai school feeding da ake samu in ka duba akwai abin da ake ce mai free senior high school policy duka da aka yi gwamnati na son wanga duka baki daya a duba a yi gyara abu ne da yake yana da kyau saboda a kwana a tashi yanayin rayuwa na sakewa yau kuma ilimi shine shafin ci gaban kasa duk wanda ya ilmantar da ƴan ƙasan shi ko yaran ƙasan shi da tsammanin wata rana wannan ƙasa zai samu bunƙasa kuma duk wanda yayi kwana bai kula da yanayin ilimin ƙasan shi ba da alaman wata rana wannan ƙasa zai halaka
to masu haro saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilan namu a jihar Kebbi Najeriya Muhammad Nasir da kuma Rulwan Abbas a kumashin Ghana sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation naku Babangida Cipron ke cewa huta lafiya sai wani mako
can hakika ba da tangarda ba kan jimara
cewa gaida Babangida yanzu kuma sai kadan daga cikin din bin ra'ayo da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email
Yau filin zai fara ne da sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maɗatai da magarin da Isuhu Makera Maɗatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai.
Masu cewa salamu BOA Hausa, muna fatan ƴan uwa musulmi za su dukufa wajen aikata ayyukan alkhairi a cikin wannan wata na Ramadan mai dimbin alkhairi domin mu ribatu da alkhairan da ke cikin sa. Fatan Allah ya datar da mu, amin. Sai kuma sakon Sama'il Agnes Malam Faturi mai cewa wannan dambarwa da zarge-zargen da ta taso a majalisa tsakanin shugaban majalisar dattijai Senator Godswill Okpabio da Senator Natasha mai wakiltar Kogita Tsakiya, da jin haka kai ka san wasu shugabannin ba domin jagorantar al'umma suke rike da madafun iko ba, don haka ya kamata a tsige Senator Okpabio don a yi binciken zargin da Senator Natasha ke yi masa. Sako na biye na Babangida Buba Fajawa daga karamar hukumar ta kai ne, mai cewa ya Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata mai alfarma, watan Ramadan. Allah ka karkato da hankalin shugabanninmu wajen tausayawa talakawa, domin har yanzu talakawan Najeriya suna cikin wani hali na sama zafi ƙasa ƙuna. Babu ingancin tsaro, duk wani tallafi da talakan Najeriya zai mora gwamnati ta cire. Allah ya sa mu dace, amin suma amin. Sai kuma sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina, mai cewa salamu BOA Hausa. Babu shakka kiraye-kirayen da aka yi ta yi a kan masu hali su taimaka ma marasa hali a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Mu dai a yankinmu na ba tsari, a gaskiya alhamdulillahi masu hannu da shuni suna ta taimaka ma marasa ƙarfi bakin gurgudu, kuma gashi kayan abinci suna ta yin sauki. Muna fatan Allah ya ƙara kawo mana sauƙin, amin. Sako na ƙarshe na Iliyasu Yakubu ne, mai cewa BOA Hausa, muna kira ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni, ya kamata su sassauta farashin kayan abinci da kuma tallafawa mabuƙata albarkacin wannan wata na Ramadan. Ku tashi lafiya BOA Hausa, mun gode.
Mu ma mun gode. Sai kuma nasiha Ramadan a yau rana ta uku da fara azumi ga Imam Aliyu.
Aliyu Abdullahi Abubakar na masallacin Juma'a na Balu Nijar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan uwa musulmai, wannan wata ne wanda yake mai albarka, wanda yake wata ne na karba addu'o'i. Kenan ga dama ta samu mu yi kokari mu yi mu kasan mu addu'a. Saboda kun san ƙasa halin da take ciki, za a haɗu da makiya na ciki da na waje. Kenan lokaci ne na karɓa addu'a, mu yi ƙoƙari mu ci halat ɗinmu. Idan muka ci halat, muka ɗaga hannunmu, Allah ta'ala zai karɓa mana ibadodi. Kenan mu yi ƙoƙari mu kiyaye azumi, kuma mu tsalkake azuminmu, ko ba haka ba? Ya zamo mu ci halat, sannan kuma mu sha halat. Saboda kada ka zamo ka ci haramu, in ka ci haramu Allah bai karɓa azuminka, in ka ci halat kuma Allah zai karɓa azuminka. Don haka kenan abin da ya kamata mu tsabtace, yadda ka san kana tsabtace tuwahinka, to ka tsabtace azuminka. Kamar yadda dai muka ce game da ita addu'a, ƙasa gaskiya tana buƙatar addu'a, wanda kowane da mustahabbi ce addu'a, amma yanzu wajibi ne kowane daga cikin mu, babba ne ko yaro, mu yi mu ƙasar mu addu'a, Allah ta'ala ya tsare ta.
To shirin namu kina wannan zangon, amma kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanin labarai.
To a takaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa har yanzu ƙasarsa a shirye take ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka, kuma ya yi imanin cewa zai iya gyara dangantakar da ke tsakaninsa da shugaban Amurka Donald Trump. Da yake magana da manema labarai bayan wani taro da shugabannin ƙasashen Turai a Burtaniya, Zelensky ya ce yana tunanin ita ma Amurka tana a shirye ta sanya hannu akan yarjejeniyar ma'adana, amma tana buƙatar lokaci don nazari akan wasu abubuwa. Wani kamfanin ƙasar Faransa da ke ƙera wani muhimmin ɓangaren na'urorin da ke inganta gani da daddare da wasu ƙasashen ƙungiyar NATO ke amfani da su, a yau Litinin ya sanar da cewa zai gina sabon kamfani a Amurka a daidai lokacin da ake yin kira ga ƙungiyar NATO da ta ƙara kashe kuɗaɗe a fannin tsaronta. Kamfanin Exosense ya ce ana sa ran sabon kamfanin da zai gina a jihar Massachusetts da ke arewa maso gabashin Amurka zai fara aiki a shekarar 2027, kuma wannan na zaman wani ɓangare na saka halin jarin dala miliyan 21 don faɗaɗa ayyukan kamfanin a Turai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da tadi 8:30 agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma shirin yan kasa da hukuma na Muhammad Ibrahim Kuri. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin karin bayanai da kuma rahotanni har ma da yin tsokaci. Ko kuma ku aiko mana sakonni ta hanyar email ta sashen hausa@voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a baki ɗansa a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Fiona da Justin Alheri ke muku fata alheri.